wannan faifan bidiyon da ya nuna waɗannan mata ne a zona akan wata babban katuwar taburma kuma cikin daji yayin da wannan miji da yake rike da bindiga guda ɗaya ke musu tambaya suna gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya gama dai irin bayanan da waɗannan mata suka dinga yi yayin da wasu daga cikin su kuma ke kashe aran kwalla
a zama wannan abin da nake so ga ma gwamnati dukkan mu mutane ne kamar yadda gwamnati ta tausaya ma yan matan Chibo
waje nema iyayen waɗannan mata su goma sha huɗu da suka dukkan su fito daga karamar hukuma a Sikira suka kira wani taro malama labarai da nuna rashin jin daɗin su game da abin da yake kana ranar 20 ga watan kuma suka ce har rana da kamar ta yau babu wanda ya masa wani cikakken bayani game da makomar ƴaƴan nasu amma dai abin da mai magana da yawan waɗannan dattawa ke cewa ba su samu dubuka ba
to abin da ya faru a ranar nan shine an samu problem da ƴan Boko Haram wajen kilomita 31 da barin Maiduguri a can kauyen Dalwa an yi musu kwantan tsauna aka kwaci ƴan matan nan su 14 suna nan a cikin motan police mutanen Boko Haram suka kwashe su a cikin motan police din da kanta da kuma motan gwamnatin da yana kai magani zuwa local government namu a Astra suka tafi da shi
shi ma commissioner ɗin sandan jihar Borno Mr. Daniel Chiku ya ƙarin haske game da wannan lamarin kamar haka
so in that ambush the driver was shot or he was not killed since the driver was shot and the vehicle could no longer move everybody was like that
yace ka cikin wannan kwatan fona ne dai aka hadi driver motar duk da cewa driver bai mutu ba amma ya yi amfani da hikimar sa na dan sanda ya samu ya tsere kasantun da har wannan driver kuma motar ba ta yi ba aka san za a ce an kai waɗannan mutanen ne sai waɗannan mutanen da ake kan ƴan Boko Haram ne suka zo suka tafi da wannan motar ta fara ƴan sanda da kuma wasu mata a ciki ban san adadin matan da suka tafi da su ba amma na san sun tafi da wasu mutane wanda zan iya gaya muku kenan a yanzu hakan a cewar commissioner ƴan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chukwu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
suna rushe sakon zaman lafiya waɗansu ma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya a yarwa da bama ba ga da goza banki Chibo ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki ɗaya ta'ala mashiri gani gare ka ina miƙa roƙon zaman lafiya gare ni da ƴaƴa da mata dukkanmu da dangi abokai da baki ɗaya musulmi kirista ta'ala karimu